Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saurawa da ku a shirin manhantsin yau ranar Asabar 30 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wani dan bindiga ya bude wuta a wata majami'a dake kudancin birnin Al-Kahira daura da wani kanti mallakin Kirista ya kashe kallon mutane 9 ciki har da dan sanda. Jama'ai a birnin Masar sun ce an harbe maharin yayin musayar wuta da aka yi da shi jiya Juma'a a majami'ar Mary Mina dake gundumar Helwan. Wasu mutane 5 sun raunata ciki har da dan sanda a cewar mai magana da yawun ma'aikatan lafiya Khalid Meghed. Ma'aikatan lafiya ta Masar dai ta ce harin maharin ya kashe an harbe shi ne sakamakon musayar wuta da aka yi da shi, yayin da ma'aikata harkokin cikin gida ke cewa maharin ya raunata kuma an kama shi da ransa. Kungiyar ISIS ta ikirarin kai harin a wata sanarwa ta kafan labaranta ta Amaq. Masu bincike sun ce an gano dan bindigar kuma ya sha kai hare-hare a shekarar da ta gabata. Tun farko da jami'an Masar sun ce suna binciken yiwuwar akwai dan bindiga na biyu. A ɗaya bangaren kuma kungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai a farkon makon nan a wani babban shago da ke birnin St. Petersburg na ƙasar Rasha. Kungiyar ISIS ta faɗa a kafan labaranta na Amaq cewa wata kungiya ce mai alaka da ita ta tayar da bom ɗin, sai dai kuma kungiyar bata bayar da wata shaida da ke tabbatar da ikirarin nata ba. Aƙalla mutane 13 ne suka raunata lokacin tashin bom ɗin wato haɗin gida a babban shagon Ferkstock ranar Laraba. Jami'an asibiti sun ce baki ɗaya duk cikin mutanen da wannan hari ya shafa ba wani da ya samu mummunan rauni. A baya masu bincike a Rasha sun ce suna ɗaukar wannan harin a matsayin yunƙuri na kisan kai. Sai dai kuma ranar Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta musanta cewa tana aikawa Koriya ta Arewa mai wanda hakan ya zamto saba a takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi China da yin hakan. Da take magana da manema labarai jiya Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hua Chunying ta ce China na aiwatar da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya 100% akan abin da ya shafi Koriya ta Arewa, kamar yadda nauyiyar ta yi a kanmu a matakin ƙasa da ƙasa. Ta ci gaba da cewa ba za mu taɓa yin barin 'yan China da kamfanonin ƙasar su yi wasu harkokin da za su saɓa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Duk da na cewar da China ta yi na cewa tana aiki da takunkumin da aka saka, har yanzu akwai shakka Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan waɗanda suke ganin har yanzu akwai hanyar da ake bi wadda ta saɓa takunkumin. Kuma duk da cewa China ta sha fitowa ta musanta wannan batu, hakan bai hana shugaba Trump rubuta saƙo a dandalin Twitter da ke cewa abin takaici ne har yanzu China tana barin a ɗauki mai zuwa ƙasar Koriya ta Arewa. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaƙaba wasu sabon takunkumi da za su rage man da Koriya ta Arewa ke samu a martanin gwajin makami mai cin dogon zango wato da ƙasar ta yi. Da babban murya Amurka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da kama masu zanga-zangar lumana da aka yi a ƙasar Iran, kamar yadda rahotannin da ke fitowa ke cewa cikin kwanaki biyu an kama mutane sama da 50 da ke zanga-zanga cikin biranen Iran akan halin da tattalin arzikin kasar ke ciki. A jiya Juma'a ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa da ke cewa rahotanni masu yawa na nuna yadda 'yan Iran ke gudanar da zanga-zangar lumana a fadin kasar. Ta ci gaba da cewa shugabannin Iran sun mayar da ƙasa mai yalwar tattalin arziki da al'adu zuwa ƙasa mai fama da matsalar tattalin arziki waɗanda ke ɗaukar matakai wato na ban takaici da ke kawo tashin hankali da zub da jini da kuma hargitsi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga dukkan ƙasashen duniya da su fito su nuna goyon bayansu ga mutanen Iran da kuma buƙatunsu na neman 'yanci da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Abinda kun ka tattauna zai tallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawa na shine ka bata ka
to ma dalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau, muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar, rahotannin da dukkaninsu za su yi magana akan kula da kiwon lafiyar mata da yara ƙanana. Rahotanmu na farko zai yi magana akan shirin da ma'aikatar lafiya ta jihar Neja ta bullo da shi, wanda zai tabbatar da ganin mata masu juna biyu na samun kulawa ta musamman. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan amsa kira da mata masu juna biyu suka yi a ƙaramar hukumar Jahun da ke jihar Jigawa wajen zuwa asibiti yayin da haihuwa ta zo musu. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da ƙungiyar Plan International ta yi a jihar Bauchi wajen samarwa asibitoci kayan aiki domin kulawa da mata masu juna biyu da ƙananan yara. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan cututtukan da ke addabar yara a lokacin sanyi na hunturu, yayin da rahotonmu na biyar wanda shi ne na ƙarshe zai yi mana faɗakarwa ne akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida tun daga ranar da aka haife su. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Ma da lagai da Mamman Nasir.
Amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne ka bata ka. Idan da goro a hannunka ka ga ashe ka bara ai. Wani da goro dan tauna duka kawai kan na shagance. Mutta idan dun ya zana amma in ka dan zancan magulmaci matak kama sai ta raina ta dangin kama sai ku bata san wajen aiki sai a raina ta dan kama sai su raina ta in sun kawo mizanci an magulmaci ikan fata halin zaman datan ikan fata halin zaman yanzu ikan fata halin zaman gobe Allahu ya wahidun maini da ba mu da sharrin magulmaci
Ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Niger Najeriya ta ce tana gudanar da wani shiri na musamman da zai tabbatar da ganin cewa mata masu juna biyu suna samun kulawa ta musamman a fadin jihar. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Tsarin dai zai hada da tabbatar da ganin mata masu juna biyu suna zuwa awon ciki kamar yadda ya kamata, in ji director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na'uzo.
Saboda mata wanda ake kira suna daukan twins suna da ƴaƴa da wuce biyu zuwa sama, su ake kira high risk pregnancy. Matsayi ma cewa abu zai iya samuwa da zai kawo matsala ga ko ƴaƴan ko kuma ita matan. Awon su ta dinnan ya fi fiye da wanda ciki ɗaya kawai take da shi. Abin da yasa saboda nauyin da yake sa cikin jikinta, jikinta dole ya canza, abubuwan da zai canza zai ɗauki na yara biyu, dole zai fi yanda na yaro ɗaya ne. Na awo dinnan ya kamata tunda ta fara, tunda aka cikin ya fara har lokacin haihuwa ya zo, za ta dinga zuwa awo dinnan ana dubawa, saboda za a dinga duba ko suna nan suna girma yanda suke ko kuma suna yawa akwai matsala, suna damuwa da yanda suke, saman su sun interfering da yanda suke ko kuma in sun juya yanda yake, juyawan su din nan kuma zai iya hana ɗaya rayuwa ko wani abu. Kaga duk abin da za a dinga scanning ana gani. Duk wata mace da ta yi ciki da ƴaƴa biyu tana zaune gida ne bata je wurin awo ba, tana neman dai akwai risk na rayuwa nata ma da kuma na ƴaƴan.
Kamar sati-sati ne kamata ta rika zuwa ko wata-wata?
Abin ya kan canzawa. Idan aka ga akwai matsalan da zai iya kawowa, ana iya kawo ta ma sati-sati, amma in ba akwai matsala ba ne ina jin ko wata-wata ko kuma wanda inda daga early kafin dai da farin abin ne da aka san ba wani abin da zai faru, har ma wata ana iya bata wata biyu da rabi kafin a sake ganin ta.
Ko baya ga wannan ma dai akwai tsarin ganawa da jama'a kai tsaye daga unguwanninsu ta yadda za su ba da gudunmuwa wajen kula da lafiyar jama'a, in ji Dr. Yahaya Na'uzo.
Yanzu muna fara shirin wanda ake kira community mobilization, wanda yake mutanenmu suna zaune cikin jama'a ana lura da kowanne gida wacce mace ne ta yi ciki ta je awo, ga gonda ya kamata ta je awo, sai mu dinga sa ƴan wanda suke cikin anguwa din suna zuwa suna musu jawabi, suna tare daga cikin su ne suke, kuma muna da samu suna reporting din mu ga abin da ke faruwa, ga abin da ke faruwa. Muna fatan lokacin ya zo da bayan da za a yi mace ta zauna cikin daki da ita da gidanta ta samu ta haihu a cikin gida ba tare da mu health mun san abin da ke faruwa ba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A karamar hukumar jahun da ke jihar Jigawa, mata masu juna biyu sun amsa shawarwarin da ake basu yayin da suka je asibiti domin awon ciki, cewa su tabbatar da garzayowa asibiti da zarar sun ji alamun naƙuda ta zo masu, wanda yin hakan ne kadai zai sa su samu kyakkyawar kulawa tare da abin da suka haifa. Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Duk da matsalar da ake samu na kin halartar mata masu juna biyu zuwa asibiti domin haihuwa, sai gashi a babban asibiti da ke karamar hukumar jahun da ke jihar Jigawa, cunkoso ake samu na matan masu haihuwa domin a gado guda sai ka tarar da mata uku. To ko me ke kawo hakan? Binta Ali Musa jami'a ce a ɗakin haihuwa da ke asibitin.
To a gaskiya akwai NGO da suke tare da mu, muke aiki haɗin gwiwa tare da Ministry of Health. Organization ne shine MSF, to su suka zo. To gaskiya suna ba mu tallafi sosai, saboda maganin mu kyauta ne, kuma za a yi wa mace tiyata kyauta ne, kuma game da tsarin jini akwai banking system da muke cewa, wanda we have blood all the time. to wannan yana daya daga cikin abin da isa mutane suke zuwa kuma yawanci muna da ma'aikata isassu da nurses da midwife da nurse assistants kuma muna da likitoci ko da she 24 hour service
shi ma a nasa bangaren director gudanarwa na aikace-aikacen asibitin ya bayyana adadin matan da ke halartar asibitin kowane wata
kin zo a lokacin da muke da za a ce sun yi cinkoso a cikin asibitin kuma wannan al'ada ce ta asibitin dama idan suka dubi yawan aihuwar da aka yi a cikin watan 1 zuwa watan 6 mun samu 5184 waɗanda aka yi wa tiyata sun kai 1079 waɗanda kuma aka yi wata taimako a kowane abu da ake cewa bakin mutum 176 to kuma a cikin wannan mutum 5134 da aka gani Allah cikin ikonsa mun samu mutum 66 ne suka mutu
gaba ɗayansu kamar misali ku nan a asibitin kuna da karancin mata kenan da ake samu wayanda suke mutuwa ko kuma a ganin ku kuna da ana samun yawan wayanda suke mutuwa
gaskiya yana yin kasa ne sosai domin idan an buga a percentage daga mutum 5180 an samu mutum 66 za ki ga kaman percentage din da bai
kai
0.1% so yana yin kasa kuma kasan yake dadayi cikin ikon Allah kuma kin san yawan mutanen da muke karba kamar da ke ga gidajen mu dai akwai masu gado mutum 3 ɗan aiki wannan mutum 4 wannan ya zama tradition to wannan hadin kai da ake samu na wannan MSF da kuma ma'aikatan lafiya da jihar Jigawa domin sukan bada ma'aikata tare mu wadu ma'aikatan Ministry of Health ne kuma a cikin dakunakin hira da wasu waɗanda ma'aikatan Ministry of Health ne to wannan hubasa ne da aka samu ba a tsayar ba ya taimaka sosai wajen dakile wannan mace-mace da ake samu domin maganar mace-macen mata a jahun General Hospital zamu ce is on the lowest decline
Malam Hashim Musula Gwaram kenan dake babban asibiti a garin Jahun Halimatu Abdullahi Sashin Hausa na muryar Amurka daga Jahun dake Jigawa.
A jihar Bauchi kuwa kungiyar Plan International ne ta kaiwa wasu asibitoci dauki da kayan aiki domin ci gaba da kula da kiwon lafiyar mata masu juna biyu yayin da suka je haihuwa a asibiti. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto daga Bauchin na Yakubu.
Da yake bayani shugabar kungiyar Plan International Hussein Abdu.
Wannan wato program ne da muke a wannan jihar Bauchi inda muke bayar da kayan aiki da kuma ƙara horo ga asibitoci kusan guda 216 a tufaɗin jihar. Sannan akwai kayan aikin da muka bayar da kunshi kayan aihuwa na mata da yawa. Da kuma a wato motar gaggawa wato ainihin ambulance kenan inda za a yi amfani da shi wajen kula da masu jinya musamman ma mata masu juna biyu domin a tabbatar cewa sun sauka a lami lafiya sannan ƴaƴan da aka haifa kuma su ma sun daure irin an sa su samu kwakwaran lafiya wannan tallafi ne da muka samu daga hannun wato gwamnatin kasar Canada inda ta bada taimakon wato dalan Canada miliyan 4.7 wato da wannan kuɗin muke za mu aiki kuma aikin da za mu yi a wannan jihar zai kunshi aiki na kusan shekara 5 wato shekara 4 ne da rabi inda za mu yi aiki da gwamnatin jihar da kuma hukumar kiwon lafiya ta wannan jihar sannan kuma mu yi aiki da wasu sauran kungiyoyi masu tallafa ma al'umma wajen tabbatar da cewa an karfafa wannan al'umma musamman ma mata domin a tabbatar cewa sun samu kwakwaran kiwon lafiya da kuma kiwon lafiya mai nagarta.
Hussein Abdu kenan da take bayani jami'a a asibitin da ke tsohon garin Das. Deborah Garba Abbas.
Ni ce kuma nake rike da wannan asibiti na Town Maternity Clinic wanda take daya daga cikin asibitocin da suke samun tallafi daga Plan International Enship da sauran partners da muke aiki da su wanda suka goyi bayan mu akan samun kayan aihuwa na mata a lokacin aihuwa a asibiti wanda kuma ya taimake mu a cikin kayayyakin nan akwai zannuwa akwai rigan yaro su kayan aihuwa irin na asibiti da su safan hannu duka wanda ake bukata muna da su a ciki wanda a baya mukan samu aihuwa 30-35 a wata kenan an yi ainin to amma yanzu muna samun aihuwan da ya kai 60 zuwa sama so muna ga akwai ci gaba yanzu ma da aka kara samu mun ga karuwan yana karuwa kamar satin da ya wuce ina ji satin kwana biyu da suka wuce mata bakwai a rana ɗaya sun aihu a wannan asibiti din so muna ga mu ci gaba ne a wurin mu wajen awun ciki kuma a baya muna samun 100-150 amma yanzu muna recording saboda 200 a wata wanda a sati muna yin abin da ya kai 50-60 so muna ga ci gaba ne a wurin mu sosai yadda ya kamata kuma muna godiya mu waɗanda suka goyi bayan mu kalubala da muke fama da shi shine dama yadda zamu daidaita awun ciki da aihuwa a asibiti don muna da dogon kalubala muna recording sama da 200 a awun ciki amma aihuwa muna 60 ne in an yi ainin 60 da wani abu so muna ga duk da haka akwai kalubala wanda kokari da muka yi mu ga cewa an cimma wannan burin shine muna kokarin cewa mun sa zamu rika fita wannan ziyara na community wato outreach kenan yawa muna fita so biyu a sati sannan muna fita home visit shi ma so biyu a sati saboda mu cimma wannan kalubala da ke gaban mu kuma muna da akwai CVOs da muke da su a cikin community su ma suna referring mana mata zuwa asibiti
Deborah Garba Abbas kenan jami'a a asibitin tsohon gari dake das kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Ganin cewa yanayin hunturu da iska mai dauke da kura da ake ciki a halin yanzu masana harkar kiwon lafiya a maradin Jamhuriyar Niger suna ci gaba da fadakar da uwayen jarirai irin cututtukan da ka iya shafar ƴaƴan su Shu'aibu Mani na da cikakken rahoto
Lura da tsananin sanyi da ke iya daukar kusan watanni uku na abin da ke iya kawo illoli da dama ga kananan yara da yawa jibta ga uwayen daya su mai da hankali ga tabbatar da rigakafi ga ƴaƴan su Malam Ibrahim Sabbi shugaban asibitin mai samari da bayanin matsalolin iska kura da tsananin sanyi ga jarire sannan kuma ya isar da gargadi ga uwayen daya
kananan yara kai ba kananan yara ba ko manya in ba su yi hankali ba akwai cututtuka da yawa ake samu wannan dan harko dai kun san dai akwai mashina akwai tawari kuma wannan duka in sun yi kaman gaze akwai matsaloli da yawa wanda zai kawo ma shitu ga jikin yara kankana da wani bi akwai sakakin iyaye sai kaga a bar yaro ba riga ba wando ba hula ba komi yara karkarin bisikiti suna ta yawo babu ta shikin shiga cikin su lokacin da ake samu kuma tsaloli da yawa ne za a kiya yanzu in kun tayi kaman misali kun tayi nan babban gida wanda ake kiya hospital in kun tayi nan gidan yara kun ga gaskiya yanda yara ke wahala akwai wanda ake kiya ma huka akwai wanda dai wannan sanyi ke kawo to ko wannan hukan nan ma a wanga lokacin nan na sanyi koko na iska za a kiya yahi damuwan masu wannan kiwon huka wannan akwai wani pneumonia akwai wani bronchitis akwai kai iri wanda ake samu ga wanga lokacin to abun da ya kamata uwaye matakin da ya kamata su daina ma yara wanka a kowane lokaci shi to da sahi ma ana musu wanka ma ya zamanto a cikin kuryar daki kuma ruwa mai dan gumi da an kara shafa musu vaseline amma sun samu ne ba kullum ya kamata a wanga lokaci a ma yaro wanka kuma da dare kun san wani bi yara ba su a ruhe su kenan ya kamata a sa musu kayan sanyi a bar sa ventilator don saboda kai in kana yin zahi su sanyi nan fa in ya shiga cikin jiki to sai yayi banna
sabilin bon ubarnin likitoci wata mata mai suna Zainabu da ta isa asibitin mai samari da jariri samu aihuwa ta bayyana na ta bangare matakan da ta dauka wajen kare lafiyar danta
yanzu dai abin da muke yi yaran mana rage yi musu wanka kamar da da ake yi ko so biyu zuwa uku yanzu sai a shahi su da ruwan zahi a sa dan sarbi a shahi su bance an shahi su a shawa musu mai a sa musu kayan sanyi kuma a sa su daki in masu zuwa lakon ne kenan an sa musu kayan sanyin su sun tai lakon wanda ke gida kuma ka kare abinka cikin daki ka adana shi har rana ta hito
rigakafi yayi magani Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradi Jamhuriyar Niger
sani aure nike hari dangi na ta ya mamarna lali ahai
Shin ko iyaye mata sun san muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni shida? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken bayani a cikin rahoton da ya aiko mana.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano, ya yi ƙarin haske akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida.
Wato muhimmancin bawa yaro nonon uwarsa zalla, akwai tanade-tanade da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin wannan. Domin na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya duba wane ne zai sha nonon, sannan kuma me zai masa idan ya sha shi, sannan kuma ina yake da shi domin tanadan nonon ya sarrafa shi jikinsa ya bi shi. Shi nonon uwa idan yaro ya same shi zalla ya sha, akalla ana sa ran cewar zai samu, idan ya samu wannan shayarwa ta tsahon wata shida ba tare da ruwa ba, saboda shi nono shi kansa kashi 60 na farkon, kashi nono ya kasa kashi uku, ya kasa kashi uku. Na farko kamar yadda na faɗa shine wannan dakashi, na biyu shine zai zo a matsayin intermediate milk, na uku shine wanda zai zo a matsayin high-end milk. Shi wannan intermediate milk kamar yadda muka faɗa da farko, dakashi zai zo tsawon kwana shida ya dauke, sai shi intermediate zai zo tsawon kwana uku ya dauke. To daga rana ta goma shi kuma high-end milk zai fara zuwa, wannan shine wanda uwa za ta ci gaba da shayar da ɗanta har san da za ta yaye shi. To shi ma kuma ya kasa kashi uku. A lokacin duk da ta dauko ɗanta ta dora shi akan nono ya fara ja, idan za ta kasa shi, misali a ce a wannan lokacin kashi 60 cikin 100 na farko ruwa ne, kashi 35 na biyu ruwa ne da maiƙo a jikinsa, in ka hada kaga kashi 99.5 kenan, kashi 5 na ƙarshe shine nonon da ɗan yake bukata domin ya rike shi, ya ƙara masa lafiya, ya gina masa jikinsa kamar yadda ake bukata. Shi kuma wannan kashi 5 na ƙarshe yaro ba zai same shi ba sai ya kai akalla minti 10 zuwa minti 20 akan nonon uwarsa guda ɗaya bata canza ba. So idan har a cikin wannan minti 20 ya fara shan na dama, ta juya shi ta kai shi na hagu, to bai su ci abinci ba a wannan lokacin, bai sha nono ba, bai samu abin da jikinsa yake bukata ba, wanda ke nufi domin abin da jikinsa yake bukata yana kashi 5 na ƙarshe wanda ba zai zo ba sai lokacin da akalla ya kai minti 10 zuwa 20 akan nonon. Shine lokacin da za ta ga cewa duk sanda take kokarin canza masa nono yana kankame ta, domin sannan ne ya fara samun sakon da yake bukata. A da wahala ce ya sha ruwa kawai ya samu, sai wannan na intermediate shi ma ruwa ne da mai. Shi kuma wannan na farkon dama da yake zuwa a duk littafin duniyar nan, abinda aka ce shine definition ɗinsa shine Allah ya yi shi ne domin ya kashe kishirwar jariri. To saboda haka in har bai kai wannan kashi na ƙarshe ba, to bai ci abinci ba, don haka maimakon ta ga yana ƙiba lama za ta gane. Kuma su iyaye za su yadda da ni idan na gaya musu, in an ce an haihu yau, bayan sati duk wanda ta zo ta ga ɗan ran da aka haife shi, in ta dawo bayan sati za ta ce ya motsi, ya motsi domin bai samu abinci ba tun daga sanda ya baro uwarsa, shine dalilin da yasa ya motsi.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan Dabo. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.